الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi biyu ga watan Juma'a al-akhira shekara ta 1439 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan biyu shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya daya dan uwa ke cewa menene hukuncin daga hannu game da yin addu'a tsakanin gama kiran sallah da ta da ikama da kuma lokacin da ake ta da ikama ta kasu ta rabu na farkon dai sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama kiran sallah kafin a ta da ikama ta sallah mutum ya daga hannunsa yayi ta addu'a dalilin da ke tabbatar da haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke ce mana addu'a tsakanin kiran sallah da ta da ikama manzon Allah yace addu'a ce amsassa wadda ba a dawowa da ita saboda wannan lokaci ne fiyayye duk wanda ya kyautata niyya ya daga hannunsa ya roki ubangiji subhanahu wataala alkhairin duniya ko na lahira Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karba masa addu'a sai ya biya masa bukatarsa kenan tsakanin kiran sallah da ta da ikama wannan abu ne wanda yake tabbatacce hadisin da ya zo game da daga hannu mutum ya yi addu'a a lokacin da ake ta da ikama wannan hadisi ne shafi hukuncin hadisi shafi hadisi ne da'ifi don haka dai kwata-kwata wannan hadisi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga hannu mutum ya yi addu'a a lokacin da ake ta da ikama lokacin ta da ikama lokaci ne wanda yake na daidaita sahu ba lokaci bane ba wanda yake na addu'a lokacin na addu'a daga gama kiran sallah zuwa ta da ikama wannan tsakanin shi ne ake bukatar mutum ya yi addu'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna dai cikin kitabul fada'il kuma muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kwadaitarwa da zaburarsuwa da ba da karfin gwiwa akan naci karanta wasu surori daga cikin surorin alkur'ani da wasu ayoyi waɗanda suke keɓantattu mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda da ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'alu buyutakum maqabira manzon Allah yace kar ku mai da gidaddajinku makabarta lafazin maqabir jami'i ne na maqbura idan aka ce maqbura a Hausa shine makwantai domin aka ce maqbura ma'ana inda ake rami abun ne mamata anan kana da fuska uku in ma ka ce maqbura ko ka ce maqbara ko ka ce maqbira kenan jam'unsa shine maqabir kenan makabarta kenan inda ake binne mamata manzon Allah yace kar mu mai da gidajen mu su zamanto makabarta yaya za a yi mutum ya maida gidansa ya zamanto makabarta, shine gidan da ba a karanta alkur'ani, ba shi da bambanci da makabarta. Shine ya ce inna shaifana, manzon Allah ya ce domin shaidani yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul baqara, na guje ma gidan da ake karanta suratul baqara a cikinsa. Duk gidan da ake karanta suratul baqara, to shaidani baya kusantar wannan gida. Don haka, kamar yadda muka yi bayani a baya, wannan yana ɗaya daga cikin dalilan magabata da suka tafi akan cewa karanta alkur'ani a makabarta haramu. Makabarta ba mahalli bane na karanta alkur'ani, saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta gidan da ba a karanta alkur'ani da makabarta. Kenan mafhumul mukhalafa, makabarta ba wurin karatu bane ba. Kuma tare da cewa manzon da yazo mana da wannan alkur'ani gaba ɗayansa ba a taɓa samun daidai da dalili ɗaya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alkur'ani a makabarta. Iya abin da yake na addu'a ga mamata a lokacin da ya ziyarci makabarta, ko lokacin da ya halarci wata jana'iza, ita ce addu'a ta roƙon gafara. Kamar yadda Aisha Allah ikara mata yadda a hadisi ingantacce na cikin Sahihu Muslim take ba mu labari game da addu'ar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a daren da Ubangiji ta'ala ya turo masa Jibrilu alaihi salam ta kanas cewa ya tashi ya tafi makabarta ta baki'a ya ziyarce su ya roƙa musu gafara ta Ubangijinsu. Aisha ta ce Allah ya kara mata yadda muna kwance akan shimfiɗa ɗaya, muna lullube da mayafi ɗaya, ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta ce sai na ji ya zari daga cikin mayafin, sai ya fito, sai ya janyo ƙofa a sannu sai ya fita. Ta ce ni ma sai na tashi sai na bi bayansa, ina duku-duku, yana gabana yana tafiya, ni ma ina bayansa ina duku-duku don kar ya je. Ta ce sai na ga ya kama hanyar makabarta ta baki'a. Ta ce lokacin da ya je zai shiga sai ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'mini wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lalahiqun, ko abin da ya kama da haka, domin akwai dan bambancin lafazi game da addu'a. Ta ce manzon Allah ya shiga, da zai shiga yayin wannan addu'a. Ta ce sai na ga ya tsaya tsayuwa mai tsawo, ya ɗaga hannuwansa yana addu'a yana cewa Allahumma gafirli ahli baqi'il gharqat, Allahumma gafirli ahli baqi'il gharqat, Allahumma gafirli ahli baqi'il gharqat, ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baki'a. Ita ce ake kiranta baqi'ul gharqat, domin akwai wata itaciya wadda ake kiranta gharqat, tana kama da gawo amma ba gawo bane. To galibin wannan fili inda makabartan Madina take galibi da wannan itaciyar ne, don haka sai ake ce mata baqi'ul gharqad, wanda ita gharqad yana daga cikin itacen Yahudawa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a hadisi na cikin Sahihu Muslim, yake cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai musulmi sun yaƙi Yahudawa sun fatattake su, sai an kai ba Yahudi na laɓewa bayan dutse ko bayan icce. Dutse ko icce zai ce ya kai musulmi zo ga makiyin Allah ba Yahudi a baya na zo ka kashe shi. Manzon Allah ya ce sai itaciya ɗaya ɗaya, ita ce shijaratul gharqad, ita kadai ce ba za ta faɗa ba. Manzon Allah ya ce domin tana daga cikin itacen Yahudawa, tana daga cikin itacen Yahudawa, don haka a Isra'ila yau babu itaciyar da suke yawaita dasawa sama da wannan itaciya ta gharqad, domin sun tabbata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa gaskiya ce. To shi ne yasa ake kiranta kenan baqi'ul gharqad. Iya addu'ar da yake cewa yake ya Allah kai gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baki'a. To haka Aisha ta tabbatar mana game da wannan ziyara ta makabarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi. Iya addu'ar da yi addu'a wadda ta kunshi roƙon gafara. Baya sun bai karanta ba tabaraka wa ba qul huwallahu ba, ba inna anzalnahu da izaja, tare da cewa sanin hanya ya fi sauko. Shi ya zo mana da yasin da tabaraka da izaja da kul huwallahu da sauransu amma bai karanta ba, don haka kar mu shiga gaban Allah ko gaban manzansa. Iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to mu wadatu da shi. To haka in ya gama bin neman mace kamar yanda Usman Allah ya tsara masa yadda ya rawaito mana, yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama bin neman mace yakan tsaya akan kabarin, sai ya faɗa ga jama'a ya ce ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa samun tabbacin ba da amsa mai dacewa domin a yanzu za a yi masa tambaya. To iya addu'ar shine Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu, haka zaka maimaita kai ta maimaitawa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Shine iya addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, wanda zamu ma mamaci bayan gama binnewa, ba yasin ba, ba tabaraka ba, ba qul huwallahu ba. Kuma ubangiji ta'ala ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira. Dan haka shi ka'ida ba a taba kashe sunna ba, ba ce bid'a sai ta maye gurbe. Galibin waɗanda suke wannan addu'o'i na yasin da tabaraka da qul huwallahu, abinda yazo a sunnar ba sai sun kirkiri wani abu, sun zo da shi, sun shiga gaban Allah da manzansa. Shiga gaban Allah da manzansa wannan haramu ne. Allah ya haramta mana haka. Ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli, ya ku mu'minai kar ku gabaci ubangijinku a wajen fada ko aiki, kuma kar ku gabaci manzansa a wajen fada ko aiki. Ma'ana kar ku zo da wata fada ko wani aiki da sunan ibada wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wato ya bayyana mu. Zamu tashi hadisi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya aba al-munzir atadari ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, qult Allahu wa rasuluhu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, fadaraba fi sadri wa qala liyahanika li'ilmu abal munzir. Rawahu Muslim. Wa ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala wakkalani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bi hifdhi zakati ramadan fa atani at fa ja'ala yahsu min at-ta'am fa akhadhtuhu fa qult la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qala inni muhtaj wa alayya iyal wa bi hajatun shadida fa khallaytu an fa asbahat fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya aba huraira ma fa'ala asiruka albariha, qult ya rasulallah shaka hajatan wa iyala farahimtu fa khallaytu sabila fa qala amma innahu qad kadhabaka wa sayaud fa arabtu annahu sayaud li qawli rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farasattu fa jaa yahsu min at-ta'am fa qult la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qan da'ani fa inni muhtaj wa alayya iyal la a'ud farahimtuhu faqallaytu sabila fa asbahat fa qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya aba huraira ma fa'ala asiruka albariha, qult ya rasulallah shaka hajatan wa iyalan farahimtu faqallaytu sabila fa qala innahu qad kadhabaka wa sayaud farasattuhu thalitha fa jaa yahsu min at-ta'am fa akhadhtu fa qult la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hadha akhiru thalath marrat annaka taz'umu annaka la ta'ud thumma ta'ud fa qala da'ani فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ما هي قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاري مالم الله يجي كنسا نافدا وانن حديثي ني daga Ubay ibn Ka'ab Allah ikara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya abal munzir kinayar Ubay ibn Ka'ab kenan abul munzir idan aka ce al munzir ma'ana mai galgadi kenan ya abal munzir manzon Allah yace masa ya kai abal munzir a wannan gaba zamu fa'idanci mustahabbancin yi ma kai alkunya domin ita yi ma kai alkunya wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali ka nemi da daga cikin ƴaƴanka kama kanka alkunya kuma ita shi yi ma kai alkunya ba sai ma wato mutun yana da da ko da baka da da ko dan dan uwanka ko ma menene kana iya ma kanka kinaya kamar yanda Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi Allah ya kara masa yadda kafin yayi aure ya aihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa kinaya Abu Yahya haka Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata taba aihuwa ba amma kinayar ta shine Ummu Abdullah ta ma kanta alkunya da sunan dan yar uwarta shine Abdullahi ibn Zubair don haka ake ce mata Ummu Abdullah don haka a sunnance mutum ayi masa suna na haƙiƙa sannan ayi masa kinaya sannan kuma ayi masa laƙabi kamar yanda idan ka dauki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yana da kinaya kinayarsa shine Abu Bakar amma sunansa Abdullahi laƙabinsa shine As-Siddiq kamar yanda in ka dau Umar shi sunansa na haƙiƙa Umar kinayarsa Abu Hafs laƙabinsa shine Al-Faruq haka idan ka dauki Usman Allah ya kara masa yadda laƙabin shi shine Zunnurai to dan haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kinaya kinayar shi shine Abul Qasim to dan haka wannan yana nuna mana mustahabbancin mutun ya ma kansa alkunya ita alkunya ana yin ta domin girmamawa wanda ba a so a kama sunansa kai tsaye to sai a masa kinaya kamar a ce baban wani ko a ce uwar wani to haka ake kenan ummu fulana ko abu fulana ko abu fulana shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi da alkunyarsa yace ya abal munzir manzo Allah yace masa atadari ayyu ayati min kitabillahi ma'aka a'azam manzo Allah yace masa shin ko ka san wace aya ce mafi girma tare da kai daga cikin ayoyin alqur'ani gaba daya tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa yace ya abal munzir a tadari ayyu ayati min kitabillahi ma aka a'aba shin ka san wace aya ce mafi girma tare da kai daga cikin ayoyin alqur'ani wannan yana nuna mana halaccin malami ya jefa tambaya
ga almajirinsa domin ya fahimci wato shine iya gurgudan matsayinsa na ilimi kenan yana da gaugawar fahimta ko ba shi da gaugawar fahimta kamar yanda anan kai tsine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bincike shi yace masa atadari ayyu ayati ma min kitabillahi ma aka a'ab shin ka san wace aya ce mafi girma tare da kai daga cikin ayoyin alqur'ani tare da cewa shi ubayyibun ka'ab yana daga cikin marubutan wahayi daga cikin waɗanda suke rubuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi idan ya sauka kuma yana daga cikin waɗanda suke mahaddatan alqur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bal ma shine jagaba kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da shaida a kansa shine ana manzo Allah ya tambaye shi yace masa ka san wace aya ce mafi girma daga cikin ayoyin alqur'ani wanda ke tare da kai shine anan sai yake cewa qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kai tsaye sai nace masa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ita ce ayar ta fi kowace aya girma daga cikin ayoyin alqur'ani kai tsaye ya bada wannan ansa to haka su da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan jefa tambaya ga sahabbansa wani lokacin a samu wani lokacin kuma a bashi gari kamar yanda hadisi yake cikin kitabul ilm a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jefa tambaya ga sahabbansa yace inna minash shajari shajara wa hiya tushbihul mu'min la yasqutu waraquha manzo Allah yake cewa lalle daga cikin itaci akwai wata itaciya daya daya manzo Allah yace ganyen itaciyar baya saraya koda iskar bazara ta kada baya ta saraya manzo Allah yace wannan itaciya tana kama da mu'mini nabbi'uni mahiya manzo Allah yace ku gaya mun wace itaciya ce Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace kai tsaye yace wallahi iya abin da yazo cikin zuciyata na tunani kawai itaciyar dabino ce ba kowace itaciya bace a lokacin nan sahabban da suke zauna a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka jefa musu wannan tambaya tunaninsu sai ya auku a cikin itace na daji kowa so yake samu ya gano wata itaciya ce suka yi suka kasa samuwa a ƙarshe sai suka ce ya rasulullahi gaya mana wace itaciya ce manzon Allah sai ya ce hiya nakhla yace ita ce dabino shine icce na dabino wannan kama yake da mumini iccen dabino ko iskar bazara ta kada wanda ganyen itace ke zuba shi ganyen dabino baya zuba a dabino gaba ɗayan sa babu abin zubdawa to haka mumini komai na jikin shi abu ne komai gaba ɗayan mumini al'amuran shi al'amura ne waɗanda suke ma'abuta albarka to dan haka shi Ibnu Umar sai yake lokacin da suka tashi sai yake fada ga mahaifinsa Umar yake cewa wallahi baba yace iya abin da yazo tunanina a farko ma kawai iccen dabino ne saboda ga ku agu irin su Abubakar da kai da sauran jama'a kun kasa samuwa ai da kunya ne in fada mahaifin yace masa wallahi ka fadi wannan amsa shi yafi alkhairi a bani duniya da abin da yake cikin da to dan haka kenan so da yawa a shahid anan so da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake jefa tambaya wato ga sahabbansa kamar yanda anan yake banci Ubayy ibn Ka'ab da wannan tambaya yace masa wace aya ce mafi girma daga cikin ayoyin alqur'ani ke tare da kai fada mu shi ko sai yace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fa daraba fi sadri yace manzon Allah sai ya hangaji kirjina wannan ala wajhil muda'aba ne jinjinawa ce an gane ko manzon Allah ya hangaji kirjin shi shine yace fa daraba fi sadri manzon Allah sai ya buji kirjina wa qala sai yace li yahnikal ilmu abal munzir yace ilimi ya zame abu ne mai dadi gare ka ya kai abal munzir ma'ana addu'a ce manzon Allah yake masa ma'ana Allah ya kara maka jin dadin ilimi saboda shi ilimi abu ne mai dadi kana ƙara nutso a cikin shi kuma kana ƙara samun jin dadi a cikin zuciyarka don haka magabatan kwarai waɗanda suka san dadin ilimi zaka ga mutun tun dare na Allah yana bincike akan mas'ala ta ilimi har sai al-fajr yake to wani daga cikin malaman Madina ana kiran shi Hammadul Ansari kamar yanda almajirin sa yake fada mana shi ya karantar da mu a shekara ta farko ilimi na mustala shine Zainul Abidin al-Ghamidi yake cewa sababin abin da ya haddasa masa ma rashin lafiya yana binciken wata mas'ala yana tun farkon dare a gefin shi akwai zakumi da dabino yana dauka yana ci yana dauka yana ci dabino ya masa yawa har ya sanya shi rashin lafiya to shi ilimi abu ne mai dadi kana ƙara bincike kana gano abin da baka sani ba kana ƙara jin dadi shine anan manzon Allah yace masa li ya hanika li ilmu abal munzir ai li yakuna li ilmu hani allaka ma'ana ilimi ya zame maka abu ne mai dadi yace ya kai abal munzir me yasa ayatul kursi ta fifici dukkan ayoyi na alqur'ani gaba daya domin babu ayar da ta kunshi sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da wannan aya sifa ɗaya na bin ɗaya daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta fi goma da sifofin da ubangiji ta'ala ya kore ma kansa irin su gengedi da bacci cewa ba su dace da shi ba kamar yadda ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga idan ka dauki Allahu anan sifa ta farko shine al-ilahiyya ubangiji ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa babu wani wanda ya cancanta a sarrafa masa ibada a cikin sama ko a cikin ƙasa face ubangiji subhanahu wata'ala shine yace Allahu Allah da ake kiran ku zuwa bauta masa la ilaha babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya illa huwa face shi sifa ta biyu sai yace al-hayyu wato shine sarki wanda yake rayayye rayuwa wadda ta kai gaya wadda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe mu ma rayayyu ne amma rayuwar mu tana da farko tana da ƙarshe kuma rayuwa ce ta wayayya amma rayuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala rayuwa ce wadda take cikakka ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe don haka kuma rayuwa ce wadda tawaya ba ta cin mata mu rayuwar mu wato tawaya tana cin mata shine mutuwa ko kuma gengedi ya kama ka ko kuma bacci don haka yace al-hayyu sarki ne wanda yake rayayye kenan anan sifa ta biyu kaga al-haya rayuwa sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wata'ala sannan sai yace al-qayyum wanda yake tsayayye ko kuma kace mawadaci game da zatinsa idan aka ce al-qayyum shine al-qa'imu bi nafsihi al-qa'imu ala ghairihi wanda yake tsaye da kansa baya buƙatar komai a wajen kowa kuma wanda yake tsaye game da gudanar da lamarin kowa da komai kamar yadda yake afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat dan haka ubangiji ta'ala tsaye yake da kansa baya buƙatar komai a wajen kowa ma'ana mawadaci kuma kowa da komai da ka sani mabukata ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala duk halittun da suke cikin saman bakwai da waɗanda suke cikin ƙasan bakwai ubangiji ta'ala shi yake tsaye a kansu shi yake gudanar da lamarinsu shi yake ba mu ci yake ba mu sha yake ba mu iskar da za mu shaƙa shi yake gudanar da lamarinmu gaba ɗaya don haka yake da suna al-qayyum kenan wanda ya kai matukar tsayuwa da kansa kuma wanda yake tsaye da lamarin kowa da komai kenan kaga sifa ta biyu shine al-qayyumiyya qayyumiyya ma'ana wadatuwa da zati sai yace la ta'khuzuhu sinatun wala nawm yace gengedi ko bacci baya kama ubangiji subhanahu wata'ala domin ubangiji ta'ala rayuwarsa rayuwa ce cikakka kuma shi yake rike da saman bakwai da kasan bakwai ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uluwan kabira kaddar cewa inda a ce ubangiji ta'ala zai yi gengedi daidai da kibtawar ido to da sammai bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya ba za su kai labari ba don haka shi yake rike da sama kaddar cewa a matsayin ka na dan adam walillahi al-masalul a'la kana rike da wani abu a hannunka da zaran gengedi ya kama ka wannan abu zai kuce ya kai kasa to ubangiji ta'ala shi yake rike da saman bakwai kamar yadda yake wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ardi illa bi izni kamar yadda kuma a cikin suratu fatir yake cewa inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula ubangiji ta'ala shi ke rike da sammai bakwai da kasai bakwai an tazula dan kada su gushe daga yadda ya tsida su to dan haka gengedi ko bacci baya kama Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan yana nuna mana rayuwa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala rayuwa ce wadda take cikakka, wadda tawaya ba ta raskarta ko wani aibi. Shine sai yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard, duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai gabaɗi nashi ne, halittarsa ne, bayin shi ne, kuma mulkin shi ne. Kaga wannan sifa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan, mallakar kowa da komai. Sai yace man zal ladhi yashfa'u indahu, wane ne ya isa ya yi ceto a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Sai ka ce babu, illa bi iznihi, sai bayan samun izininsa. Ko kuma ka ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni, ai babu daidai da ɗaya wanda ya isa ya yi ceto a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai bayan samun izini nashi, domin Ubangiji ta'ala ba a masa karanci. Lalle ceto tabbas ne a ranar kiyama. Annabawan Allah da manzanni za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, salihan bayi za su yi ceto. To amma ba wanda ya isa ya kaɗi gaba ya yi ceto a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai bayan Allah ya ba shi izini. Shine ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni, kamar yadda ya ce ma min shafi'in illa min ba'di izni, kamar yadda ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la, kamar yadda ya ce yawma idhin la tanfa'u shafa'a illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla, kamar yadda ya koma fada wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Shine yace man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni, ba wanda ya isa ya yi ceto a gun Allah subhanahu wa ta'ala sai bayan samun izinin sa. Sai yace ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Ubangiji ta'ala na da sanin duk abin da ke gaba gabayin sa da abin da ke bayan sa. Komai lamarin duniya gaba ɗaya Ubangiji ta'ala yana sane da shi tun farkonta har zuwa ƙarshe, kuma yana da sanin abin da ke nan gaba al'amari na kiyama. Wannan yana nuna mana sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sani wanda ya kewaye kowa da komai, ilimi wanda yake mai fadi, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance. Shine anan yace ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, Ubangiji ta'ala na da sanin abin da ke gaba gabayinsa da kuma abin da ke bayansa. Sai yace wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha, bayi sun yi kadan su kewaye da sanin wani abu daga cikin ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala illa bima sha, a sai dai iya abin da ya so ya sanar da su. Baka isa baka san wani abu sai idan Allah ya sanar da kai, kuma baka isa baka kewaye da sanin wani abu daga cikin al'amuran Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka ce ka san shi kwata-kwata ciki da bai. Shine yace wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi, bayi ba sa iya kewayewa da wani abu min ilmihi daga cikin sanin Allah su ce sun san abu ciki da bai hakikanin sa, illa bima sha'a, sai abinda Allah ya so ya sanar da su shi kadai ne za su iya sani. Sai yace wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wato kujerarsa ta mulki ta yalwaci sammai bakwai da ƙasai bakwai. Ubangiji ta'ala yana da kujera ta mulki, ita ce ake kiranta kursiyyu, wanda ita wannan kursiyyu ta fi girman saman bakwai da ƙasan bakwai gaba ɗaya. Inda za ka dunkule sammai bakwai da ƙasai bakwai gaba ɗayansu duk girmansu, wato ka dangana izuwa kursiyyu, manzon Allah ya ce tamkar zobe ne da aka ɗauka aka jefa a cikin sahara. Tamkar ka ɗauki zobe ka jefa a cikin sahara, to sahara kin gaba ɗaya ita ce girman kursiyu, wannan zobe shi ne girman saman bakwai da ƙasan bakwai. Tare da cewa akwai wani hadisi da aka rawaito, wasu malamai sun inganta shi, wasu ku sun raunana shi, daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara musu yadda, yake cewa ita kursiyu gaba ɗayanta duk girmanta wato gurbin diddige ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk girmanta bata wuce ba gurbin diddige na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya tabbatar ma kansa sifa ta diddige. Diddige wanda ya dace da girmansa, ai an san diddige ko ƙarshen ƙafa kenan. Wanda a cikin hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wutar jahannama a ranar kiyama ba za ta gushe ba ana jefa mata jama'a tana lashewa, ana jefa mata tana hadewa, tana cewa hal min mazid, shin akwai kari? Manzon Allah yace hatta yada'a 'alaiha rabbul izzati qadamahu, har sai an kai lokacin da ubangijin girma da daukaka ya dora mata diddigen sa. Manzon Allah yace fa yanzawi ba'dha ba'dha, junanta sai ya yankwane da juna sai ta ringa cewa qaf qaf, ma'ana ya isa ya isa. Ash-shahid, wannan hadisi yana tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa ta diddige diddigen da ya dace da girman sa. To shine anan yace wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wato kujerarsa ta mulki ta yalwaci sammai bakwai da ƙasai bakwai, ma'ana ta fi girman su. Sai yace wala yauduhu hifzuhuma, wato kiyaye saman bakwai da ƙasan bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu baya nauyayar Ubangiji subhanahu wata'ala. An gane ku? Ma'ana kiyaye sammai bakwai da ƙasan bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu baya nauyayar Ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan yana nuna mana cikakkar kudura ta Ubangiji subhanahu wata'ala, cikar iko. Walillahi almathalul a'la, kaddara cewa ka miƙo hannunka a dora maka birgi ka rike, kana da ƙarfin da zaka rike, a samu wasu ƴan mintuna kumcewa zai ya kai ƙasa. To ga saman bakwai duk girman su da ƙasan bakwai Ubangiji ta'ala yake rike da su tunda Allah ya halicce su, kuma har akai lokacin da za su gushe. Kaga kenan kiyaye saman bakwai da ƙasan bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu baya nauyayar Ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa, domin yana da cikakkar kudura. Sai yace wa huwa al-aliyu, shine sarki wanda yake madaukaki, wanda ya kai matuka a wajen daukaka. Kaga anan Ubangiji ta'ala yana da sifa ta al-ulu, daukaka. Daukakar Ubangiji subhanahu wata'ala kwa kala uku ce, akwai daukaka da zatinsa, domin da zatinsa ya daukaka akan al'arshinsa, kamar yanda yace ar-rahmanu 'ala al-arshistawa, Ubangiji mai gamammiyar rahama ya daukaka akan al'arshinsa. Kenan daukaka ta zati, wannan ita ce sifa, wannan nau'i na farko. Na biyu shine wato daukaka ta rinjaye, shine ake kira da ulul qahar. Duk halittun da ka sani waɗanda suke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, Ubangiji ta'ala shi yake sama da su da rinjaye, shi yake tuka mu iyayen da yaso. Kamar yanda yace wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Ubangiji ta'ala shi ke sama da bayinsa da rinjaye, ba wani wanda ya isa ya gagaru Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan daukaka ta uku shine uluwush sha'an, duk wani al'amari na Ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne cikakke, al'amari ne madaukaki, babu aibi tare da shi, babu tawaya. To dan haka ya ambaci kansa da al-aliyu, wanda ya kai matuka a wajen daukaka. Sai yace al-azim, kuma shine mai matukar girma wanda babu wani abu sama da shi. To dan haka ita wannan aya ta cancanci wato daraja da matsayi ta fifici dukkan ayoyi na Al-Qur'ani gaba ɗayan su, domin ta kunshi sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala kusan sifa goma malamai suka fitar. To dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa cewa ayatul kursi ita ce kenan fiyayyar aya daga cikin ayoyin Al-Qur'ani gaba ɗaya. Wannan yana nuna mana kenan fadla ta wannan aya, da kuma kasancewar ya kamata mu san da cewa sanin fadla shi ma ilimi ne mai zaman kansa, kuma fadla ba ta tabbata sai ta hanyar hadisai waɗanda suke ingantattu ko kuma nassi na Al-Qur'ani. Don haka fadla ma ibada ce, ba a kafa ta da hadisi wanda yake da'ifi. Sannan hadisi na gaba shine hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, ke faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci wato ya wakilta ni domin na yi gadin wato zakar kunu, ita ce zakatar Ramadan. Shine yake cewa wakalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi hifzi zakati Ramadan, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni game da kiyaye zakar kunu. Me zamu iya fa'idanta anan? Ita zakkar kunu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan fitar da ita kafin ranar Idi da kwana ɗaya zuwa biyu, har ma sama da haka, ana tattara ta. An gane ku, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da kafir wato ranar idi ta yi da kwana biyu zuwa kwana ɗaya kwana biyu ko zuwa kwana uku mutum yana iya fitar da zakkar shi ta kono ta shi da iyalinsa. Tun a wannan lokaci ma kuma ana iya bayar da ita ga wanda suka cancanta a basu. Kuma bugu da ƙari, wannan yana nuna mana halaccin a kafa wata lajina ta musamman wadda za ta ringa tattara irin wannan zakka ta kono. Idan suka tattara su ne za su diba mabukata talakawa waɗanda suka cancanta a basu. Ba kamar yadda ake a da limamin da ya muku sallah ta tarawihi duk unguwa gaba ɗaya sai a tattara zakkar kono a je a tara masa. Wannan sabanin sunna ne, mabukata waɗanda suke miskinai su ake bi a ba. Suma domin a wadatar da su su samu abincin da za su dafa a ranar idi kar su fito yawon bara. Shi ne ya ce a nan, wakkala ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati ramadan. Ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni game da gadin wato zakkar kunu, ita ce kenan zakka ta huddakai, ka ce mata zakkar huddakai ko ka ce zakkar kunu wadda ake fitarwa kenan a ƙarshen wato wata na Ramadan, wanda kowane rai akan fitar masa da mudu hudu, mudu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yace ina cikin wannan gadi fa atani atin, cikin dare kawai sai wani ya zo mu, sai ga wani barawo fa ja'ala yahsu min at'am, sai ya hadu yana kwasar wannan abinci yana kwasa, yace fa akaztuhu, sai na cirke shi. Fa qultu, sai na ce masa la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalle ne wallahi sai na kai karanka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle ne sai na kai karanka gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya karfafa maganarsa da harafi biyu na karfafa zance, ga lamun sannan kuma ga nunin taukid afaqila, cai la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalle ne sai na ɗaukaka ƙaranka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana nuna mana cewa in ka kama mai laifi ba kai ba za ka yanke masa hukunci kai tsaye kai masa abin da ya dace, sai ka kai shi wajen magabata kenan, anan za a zartar masa abin da ya dace da shi na hukunci. Kaga barawo ne ya kama, me ya faɗa cewa lalle ne zan kai ƙaranka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana sai ya ce inni muhtajun, ya ce ni mabukaci ne, wa alayya iyalu, ya ce ina da nauyin iyali a kaina, wa bi hajatun shadidatu, ya ce ina da bukata mai tsanani, don haka nima ba a so na ba, bukata ce ta fakar da ni zuwa yin wannan sata. Ya ce fa khallaitu anhu, ya ce sai na bar masa na rabu da shi na fitar da sha'aninsa na tausaya masa. Wannan yana nuna mana yanda magabatan kwarai Allah ya kimsa tausayi a cikin zukatansu. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya siffanta su da wannan sifa, wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. To dan haka sai ya tausaya masa, kuma anan me yasa ya tausaya masa, saboda ya bashi iya uzuri cewa mabukaci ne, kuma iyali gare shi, nauyin iyali gare shi, shine iya abin da ya kai shi zuwa yin wannan sata. Don haka yace fa khallaitu anhu, yace sai na fitar ga sha'aninsa na kyale shi na rabu da shi. Fa asbahatu, sai na wayi gari na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina zuwa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni ya Aba Huraira, yace ya kai Aba Huraira, ma fa'ala asiruka albariha, yace ribataccenka a daren jiya me ya aikata. Idan aka ce asir shine kenan fursuna kenan, wanda aka kama shi kenan, tunda Abu Huraira ya ribace shi, ya kama shi, ya cimke shi. Don haka manzon Allah ya ambace shi da al-asir, shine yace ma fa'ala asiruka albariha. In aka ce albariha, abin da ya wakana a daren jiya, daren jiya kenan shine ake kira da albariha. Kamar yanzu yau in kana so ka bada labarin abin da ya wakana a daren jiya kenan, sai ka ce albariha kenan. In ka ce albariha, duk wanda yake fahimtar larabci ya san cewa wannan al'amari a cikin dare ne, a jiya ya wakana, ba a cikin yini jiya ba. shine anan manzo Allah yace masa ma fa'ala asirukal bariha, yace mi ribataccenka wato ya aikata a daren jiya yaya lamarin. Fa qultu, sai nace masa ya rasulullah ya manzon Allah, shaka hajatan wa iyalan, ya kai kukan cewa yana da tsananin bukata kuma yana da iyali. Fa rahimtuhu, dan haka na tausaya masa. Fa kallaitu sabilahu, na fita daga sha'aninsa na kyade shi ya tafi. Ta ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san wannan al'amari da yawa kana ta hanya daya, daya shine hanyar wahayi. Kina Allah ya sanar da shi cewa ga abin da yawa kana a daren jiya, wato game da gadin nan da ya ba Abu Huraira Allah ya karra masa yadda. Saboda annabawa sukan san lamari na gaibu, amma ta hanya daya, daya shine hanyar wahayi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ma kana Allahu liyadhra almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum ala al-ghaib, sai yace walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha, ai bai dace ba ga Ubangiji ya nuna muku wani al'amari na gaibu, amma ku san da cewa Ubangiji ta'ala yakan zabi wanda yaso daga cikin manzanninsa ya nuna masa wani al'amari na gaibu. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a gaban shi ba aka yi wannan al'amari, to amma Allah ya sanar da shi. Dan haka alama ce daga cikin alamomin da ke nuna gaskiyar annabtar shi da manzancinsa. Ba a gaban shi ba aka yi, amma kai tsaye da aka wayi gari da Abu Huraira ya zo, manzo Allah sai yake tambaye shi, yaya tsakaninka da wani jiya, yaya miyawa kana? Shine sai ya ce ya Rasulullah, shaka hajatan wa iyala, ya manzo Allah, ai ya kai mun kukan tsananin bukata da iyali. Farahimtuhu, don haka na tausaya masa. Wannan yana nuna mana duk wanda yake cikin yanayi wanda yake na kunci na a tausaya masa, dole a tausaya masa, musamman mutumin da yake da nauyin iyali. Don haka sai yace fa kallaitu sabilahu, yace sai na fita daga sha'aninsa na tausaya masa. Fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma innahu qad kadzabaka wa sayaud, manzo Allah yace ka san da cewa tabbas ƙarya ya maka cewa yana da wani nauyin iyali kuma yana da wani tsananin bukata. Manzo Allah yace ƙarya yake, wasa ya udu, kuma da sannu zai dawo, ka sa ido ka gani. Manzo Allah yace da sannu zai dawo. Abu Huraira yace fa arabtu annahu sayu, yace wallahi sai nayi sanin tabbas zai dawo, li kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, domin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin su mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda manzon Allah ya faɗa to sun yaqini, sun tabbata gaskiya ce, daidai yake da abinda idanunsu ya gwada musu. Duk abinda manzon Allah ya ce kaza zai wakana, to tamkar sun gani da idansu ne, sun yaqini, saboda ba shakka, babu kokonto, domin annabin Allah ne. Haka ake buƙatar mu yi imani, mu yi yaqini akan duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na labarin da ya bada, abin da ya wuce, ko abin da ake ciki, ko abin da zai zo gaba, domin baya fadar cewa kaza kaza ne, ko kuma kaza zai wa kana, sai ta hanyar wahayi. Shi ko Ubangiji ta'ala ba wanda yafi shi gaskiyar fada. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa. Dan haka anan sai yace fa araftu annahu sayu, yace wallahi sai nayi sani, na tabbatar da cewa lalle zai dawo, bi kauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace lalle ne zai dawo, ka sa ido ka tsare. Farasattuhu, yace sai nayi dakonsa, nayi dakonsa, shine yace farasattuhu, wato nayi dakonsa kenan, nayi ringa jiran zawo shi. Faja'a, sai ga makashi ya dawo, ya hasu mina qa'ami, yana kwasar abinci a dare na biyu, sai ga shi ya dawo. Fa qultu, sai na koma ce masa, lokacin da na cemke shi nace la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace lalle ne, yace wallahi zan daukaka karanka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fala, sai yace da'ani, yace rabu da ni, kyale ni. Fa inni muhtajin, yace ni fa mabukaci ne. Wa alayya iyalu, yace ina da nauyin iyali a kaina, amma na maka alƙawari la a'udu, daga wannan karo ba zan dawo ba. To tunda ya masa alƙawarin ba zai dawo ba, yace farahimtuhu, yace sai na tausaya masa. Wa khallaitu sabilahu, na fita daga sha'aninsa na kyale shi ya tafi. fa asbahatu yace sai na wayi gari na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da ni ya Aba Huraira ma fa'ala asiruka al-bariha yace ya Aba Huraira mi fursunanka na jiya wato ya aikata a nadaran jiya mi ya aikata yaya kuka yi qultu sai nace masa ya rasulullah ya manzon Allah shaka hajatan ya koma kai mun kukan tsananin bukata wa iyalan da cewa nauyin iyali ke kansa farahimtuhu dan haka na tausaya masa fa kallaitu sabila yace na kyale shi na fita daga sha'aninsa me yasa anan a karo na biyu Abu Huraira ya koma barin shi saboda ya sanu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabi'unsa da halayensa shine daukan hakuri da jimiri da yafiya dan haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bashi uzuri ba zai damu ba dan haka a karo na biyu ya ƙara tausaya masa saboda shi lalle duk lokacin da mai laifi yayi laifi inda ya kafin laifi ya je kotu to wannan ana iya yafe ma mutum amma in ya riga ya kai kotu to dole sai an fitar da haƙƙin Allah shine anan sai yake cewa qultu ya rasul nace ya manzon Allah kukan iyali ya kai mun kuma da tsananin bukata dan haka na tausaya masa na fita daga sha'aninsa na kyale shi ya tafi fa qala sai manzon Allah yace innahu qad kadzabaka manzon Allah yace lalle ka san da cewa ya maka ƙarya wasa ya udu manzon Allah yace tabbas kuma zai koma dawowa farasattuhu thalitha yace sai nayi dakacin sa nayi dakon sa karo na uku kenan dare na uku da ringa jiran dawowar sa faja'a yahsu min at'am sai ga maka shi ya dawo yana kwasar wannan abinci yana kwasa fa akastuhu Abu Huraira yace sai na koma caukar sa fa qultu sai nace la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle ne zan daukaka karanka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha akhiru thalath marrat wannan shine karshen karo na uku annaka taz'umu annaka la ta'udu thumma ta'ud domin duk kamawar da na maka kana rai cewa ba za ka dawo ba kuma sannan ka dawo yace to wannan shine fa karshe karo na uku babu wani hamzari da zaka ba me zamu iya fa'idanta anan in mutun yayi laifi karo na farko ana iya masa rangwame tana iya yiwa kan kuskure ne ko rashin sani ne haka in ya koma yi to amma in yayi karo na uku to wannan kuma duk iya hamzari da za a bashi to wannan yayin ki dan haka anan sai da ya bashi hamzari kusan karo na uku yace wannan fa shine karshe yace wa hadha akhiru thalath marrat wannan shine karshen kenan karo na uku annaka taz'umu lalle kai kana raya annaka la ta'udu cewa ba za ka dawo ba kuma ta'udu sannan ka dawo fa qala sai yace masa da'ani fa inni u'allimuka kalimat yace a yanzu ina buƙatar ka kyale ni karka kai karana u'allimuka kalimat zan sanar da kai wasu kalimomi yanfa'uka Allahu biha ubangijin ka zai amfane ka da ita zan sanar da kai wasu kalmomi matukar kai ruko da su ubangiji ta'ala zai amfanar da kai to da yake su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ubangiji ta'ala ya hayya su ma'ana ya sanya musu kwadayin ilimi duk wani abin da zai amfane su a rayuwar su ta duniya da makomar su lahira kwadan shi suke dan haka anan da yace da'ani kyaleni fa inni u'allimuka kalimat zan sanar da kai wasu kalmomi yanfa'uka Allahu biha Allah zai amfanar da kai da su in kai ruko da su qultu sai nace masa ma hunna wasu kalmomi ne qala sai yace idza awaita ila firashika idan ka taro jiki zuwa shimfidar ka iya abin da ya rage maka kwanci an gane ko shine al-iwa ma'ana lokacin da ka taro jiki zuwa shimfida kenan kawai iya abin da ya rage maka kwanci zaka yi shine sai yace faqra ayatul kursi yace ka karanta ayatul kursi fa innahu lan yazala alayka min allahi hafiz idan ka karanta ta yace wani mai kiwo na ubangiji daga gun ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba akan ka yana kiwon ka ma'ana Allah zai sanya mai kiwo ya ci gaba da kiwon ka ba zai gushe ba tare da kai walan yaqrabaka shaytanun hatta tusbiha, kuma shaytani ba zai kusance ka ba sai ka waye gari, har sai an kai ka waye gari. Me kiwo ne na musamman Ubangiji Ta'ala zai wakilta mala'ikan da zai ringa gadin ka har zuwa lokacin da zaka falka daga bacci sai ka waye gari, kuma duk wani shaytani yayi ka dan ya kusance ka har sai ka waye gari. Shine yace walan yaqrabaka shaytanun hatta tusbiha, kuma shaytani ba zai kusance ka ba har sai ka waye gari. Wannan yana nuna mana girman kalimomi na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, cewa kuma tsari na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shine tsari wanda yake na hakika. Kaddara cewa yau an tara soja 100,000 akan cewa su yi gadin mutum, da makaman yaki sun yi kadan su hana shaytani ya kusanci mutum, bal ma sai shaytani ya zo ya kwana da shi akan shimfiɗa guda. To amma kalimomi ne ga su takaitattu, idan ka karanta su shaytani yayi kadan wato ya kusance ka har ka kai lokacin da zaka tashi. Don haka kariya ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ita ce kariya ta hakika. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a farko ana gadin sa, ana yana jin tsoron kar a kawo masa dauki a gama da shi, sai da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya saukar masa da wallahu ya asimuka minan nas. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kowa ya shiga sha'anin sa, Ubangiji na ya bani kariya, Ubangijin shi ya bashi kariya. Wannan matsayi ne na annabawan Allah da manzanni, duk wani makircin makiri yayi kadan ya shafe su da wata mugunta sai abinda Allah ya kaddara musu. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Shine anan yace masa idan ka taro jiki zuwa shimfidarka ka karanta ayatul kursi, yace fa innahu lan yazala alayka min Allah hatim, wani mai kiwo daga gun Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba zai gushe ba tare da kai. Walai ya qarabaka shaytanun hatta tusbiha, kuma shaytani ba zai kusance ka ba har sai ka kai ka waye gari. Hatta anabi ma'ana ila an tusbiha, kenan har sai ka kai lokacin da ka waye gari, sai ka kai lokacin da ka falka. Abu Huraira yace fa kallaitu sabilahu, sai na fita daga sha'aninsa na kyale shi ya tafi, fa asbahatu na waye gari, na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da ni, ma fa'ala asiruka albariha, wai menene ribataccen ka ya aikata a daren jiya, ma'ana wanda ka cafka me ya aikata. Fa qultu ya rasulullah, sai nace ya manzon Allah, lalle na damke shi amma ya buƙaci cewa na sake shi, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha, ya rai cewa zai karantar da ni wasu kalimomi wanda Allah zai amfanar da ni game da su in na karanta. Fa kallaitu sabilahu, yace ya rasulullahi dan haka na kyale shi. Fa qala, sai manzon Allah yace, mahiya, wasu kalimomi ne ya karantar da kai? Fa qultu, sai nace, qala li, yace da ni, idza awaita ila firashika, idan ka taro jiki zuwa shimfidarka, faqra ayatul kursi, ka karanta ayatul kursi, min awwaliha hatta takhtima al-aya, tun daga farkonta har ka cike ayar. An gane ku? Kenan dan haka iya karshen ayatul kursi shine al-ali, wannan wa huwa al-ali al-azim, wasu suna ƙara la ikraha fi din, wannan bata cikin ayatul kursi. Iya farkonta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, karshenta wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Shine yace hatta taktima al-aya, wato sai ka cika ayar. Wa qala li, kuma yace mun, la yazalu alayka min Allahi hafiz, in ka karanta ita wannan aya, yace mai kiwo na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ba zai gushe ba tare da kai yana kiwonka. Walai ya qarabaka shaytanu, kuma shaytani ba zai kusance ka ba hatta tusbiha, wato har sai ka waye gari. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace da ni, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, ka san da cewa ya maka gaskiya game da abin da ya faɗa maka, ai qala qawlan sidiqan, ya faɗi faɗa ta gaskiya, lalle abin da ya faɗa maka haka ne, amma fa ka san da cewa wa huwa kadhub, tacaccen makaryaci ne. Idan aka ce kadhub, wannan sigatul mubalaga ne, tacaccen makaryaci wanda ya kai gaya ya kai matuƙa a wajen ƙarya. Idan ka ce kadhib, ismu fa'il ne makaryaci, kadhub tacaccen makaryaci, ka ce kadhub ko kuma ka ce kadhab, shine yace qad sadaqaka, amma innahu qad sadaqaka, ka san da cewa ya maka gaskiya game da abin da ya faɗa maka. Haka ne idan mutum ya karanta ayatul kursi, mai kiwo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kwana yana gadin sa, kuma shaidani ba zai kusance shi ba sai ya wayi gari. Wa huwa kadhub, amma fitaccen makaryaci ne, domin yana daga cikin ƙaryar shaidanu in sun sato faɗa ta gaskiya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa lokacin da suke jiyo magana daga cikin maganganun mala'iku wanda Allah ya yi wahayi game da abin da zai wakana abin ƙasa. To shaidani in ya saci wannan faɗa, sai ya haɗa ƙarya da riba ɗaya, sai ya gauraya da wannan gaskiya ɗaya ɗaya, sai ya je ya jefa a kunnen boka. Don haka manzo Allah ya ce wani lokaci akan samu faɗar boka ta dace, kaga ƙarya ɗaya ce ya jiyo, amma sai ya ƙara ƙarya da riba ɗaya. To da haka nan manzo Allah ya ce wa huwa kazubun, tacaccen makaryaci ne. Manzo Allah ya ce ma Abu Huraira, ta'lamu man tukhatibu munzu thalathin ya Abu Huraira, yace ya kai Abu Huraira tun yau da kwana uku, ka san wai wane ne kake tattaunawa da shi? Qultu la, nace masa a'a, yace wallahi ban sani ba. Kala sai manzo Allah ya ce zaka shaytanu, wannan fa wani shaytani ne na daban. Manzo Allah ya tabbatar masa cewa ba dan adam bane shaytani. Tare da cewa wannan hadisi akwai fa'idodi masu yawa a ƙarƙashinsa, tare da cewa lokaci ya tafi insha Allah nan za mu dakata sauran bayani a kan shi, zai zo a darasi na gaba insha Allah. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.